shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA yayi babban kamu domin kuwa mun samu bakuncin shugaban jami'ar karatu daga gida wato Noun Professor Abdalla Uba Adamu wanda ya bayyana mana sabon manhajar da jami'ar su take kokarin fito da shi da ma dalilin yin haka.
Shin masana'antar shirye fina-finai na Kainihu ta kai matsayin da ya kamata ta kai duba da yanda kasashen duniya suke fina-finai?
Ai ba wata masana'antar film da zaki ce ta kai inda ya kamata ta kai. Saboda ba san inda za a je din ba. Kullun ana samun ci gaba ne, ana samun wani tsari, ana samun fito da wani abu. Da idan kika duba wajen shekara 20 da suka wuce, Tom and Jerry shine kurewa a wajen animation. To yanzu an fito da fina-finai kamar su Shrek da Croods wanda suke sun fi Tom and Jerry din fitar da su ga dan Adam. Saboda haka ba wata masana'anta da tace ta riga ta je, kowace kokari take ta je, saboda kullun ana samun ci gaba ne, ana samun wasu abubuwa suna fitowa. Saboda haka mu wannan hanya ce na nufa inda zamu je, inda duniya za ta kalli fina-finan mu da tasha. Ace lalle an riga an yi.
Jami'ar Noun na yunkurin fara digiri akan koyon harkar film, shin me ya ja hankali?
To, abin da ya jawo hankalin mu shine akwai lokacin da muke irin yawan zirga-zirga a duniya, ana nazari akan fina-finan Hausa, saboda an ga cewa Hausawa suna yin film. To wallahi kusan duk inda muka je ba a kallon fina-finan mu da daraja. Akwai wani taro da aka yi a Abana campaign, Illinois, University of Illinois a America. Sai aka ce ai daga yanzu a daina cewa Nollywood ko Kannywood. A yadda cewa duk wani film da za a fito daga Africa, indai bakar fata ne zai shi ba Larabawa ba, a kira shi Nollywood. Sai na daga hannu ni kada ne ba Hausa a gurin, nace ni ban yadda ba. Saboda mu a kasar arewa muna yin fina-finan mu wanda kuma ba abin da hada shi da Nollywood. Saka idan muka ce mu ma a Nollywood ne, an narkar da mu, ba za mu iya fito da namu sigogin na tallata addinin mu da al'adar mu yadda ya kamata ba. To wannan ne daga cikin abin da ya tsoratar da ni akan cewa ba a dauki fina-finan mu da daraja ba. Duk inda aka ce ga fina-finan Hausa, sai a ce ai ba su da daraja. Yanzu akwai wani abokin mu da ya koyar a University of Warsaw a Poland, wanda kuma yana koyar da Hausa ne, sai aka ce ya fito da wani abu da ya nuna tsari na Hausawa, ya nuna ya dauko fina-finan Hausawa din ya riga ya saka su. Su mutanen yaran sai suka ce ya dakata. Suka ce wa'annan fina-finan da kake nuna mana ba na Hausawa bane, saboda mun san Hausawa ba sa sa damammun kaya, ba sa sa jin, ba sa kaza, ba sa kaza. Sai ce ai wannan a film ne, ba wai haka rayuwar su suka ce. Sai to ai mu so muke ka nuna mana ya rayuwar take a cikin film din. Kamar yadda Sambano Usman na Senegal yake, kamar Idrissa Wadrogo na Burkina Faso yake, kamar da duk yadda sauran manya-manyan ƴan film na arewacin Africa suke. Sannan a Iran akwai wata jami'a, ita ma da aka ce ana koyar da Hausa, sai saboda ƴan Shi'a ne suna son su ka cewa ya za a isa da fahimtar Hausawa. A nan ma an nuna fina-finan Hausa, an kushe su, an ce waɗannan fina-finan ba na Hausa bane. To wannan ire-iren abubuwan nan zauna sai in yini ina tsara muke inda aka dinga kuce fina-finan mu a wajen Najeriya. Amma mu anan a tsakanin kofar Bombay da bata gani muke mun yi nasara, saboda yau ka je bakin quality mutane 1000 sun zo almajirai suna ta kallon ka, kai kana tsananin kai wani abu ne. Sai muka ce kamata yayi mu fara kallon abun nan a ilimance, wace hanya za mu fito mu koya wa mutane yadda ake yin film din, mai film da inganci wanda za mu dauka mu kai shi festival. To kin ji yadda aka samu hujjar abun?
Menene muradin samar wannan sabon kos?
To mu dai yanzu mun fitar da manhaja, idan suna so kuma za su iya shigowa. Amma kamar yadda na faɗa ɗazu, mu tunanin mu shine yaron da yake junior secondary school ya shiga senior secondary school, shi muke haƙon shine target ɗin mu, cewa ya fito. Yanzu na farko makarantar mu da jami'ar mu babu jam, babu ruwanka da jam. Na biyu babu ruwanka da post UME, ka je ka dauki jam baka ci ba, ka sake dauka baka ci ba, ka sake dauka baka ci ba. Me kuka ce kai ka hakuri da ilimin ma gaba daya? Allah ya sa ka samu shago kana aiki, ko ka ta rumfar wani kana aiki. To sai muka ce ka zo ka yi film production, saboda sana'a ce. Da wannan mun yadda da film din, mun yadda sana'a ce ingantacciya, mun yadda kuma wakiliya ce, mun yadda madubi ne wanda zai nuna mutanen duniya yaya muke rayuwar mu. Ya zamu dauki fina-finan India mu dinga kallon su suna burge mu? To mu misa ba za mu yi irin wannan burgewa ba. A ce an dauki fina-finan Hausa an kai su India, India su zauna suna kallo. Har ma wani ba India ya ce kai ai wannan labarin wannan film din na Hausa ne ya burge ni, bara ni ma kokarin kofa. Kuma ga labarai nan muna da su, idan dan film zai saurari wasikar mu ta kaico da Nasiru yake karantawa a ran Laraba a Freedom Radio, wannan irin abubuwan kaico da suke faruwa a rayuwar dan adam, mutane suke nadama. Shi kadai kansa ya isa mutun ya zauna ya gina labaran fina-finai bila adadin, wanda ka kaiwa wata duniya mutane su ashe haka lamarin yake, ashe akwai haka suke yin nadama. To ba yin haka to sai muka ce bara mu mu fito da abin ta yadda mutane yanzu za su yi abin a ilmance dan yaro dan mitsiri duk yaron da yake junior secondary school yanzu to fa shi da shi nake magana yanzu idan dan film yanzu wanda yake cewa gani yake shi ya zama superstar ko ya zama babban ne yana da miliyoyi yana da baya bukatar ilmance shikenan
to kace yara ake haƙu su waɗannan manyan da suka riga suna cikin harkar to ya za a inganta
musu ai mun bude abin da kake jina magana yara ni shekara 15 nake kallo nan gaba saboda ai look abinda dai daga cikin abinda ya janyo duk wannan ma a kawo wannan matsayin shine yadda muke cewa ai ga akin din nan tun kafin ai wani abu Facebook muna da social media muna da abinda kira Yahoo groups tun kafin a kirkiro shi saboda 2001 muka yi wannan Facebook bata ba a yi ta ba sai wajen 2003 2004 bata iso nan Najeriya ba sai wajen 2008 2009 duk wanda yake zake yana da Facebook account 2000 ƙarya yake saboda bata babu ma masu bada internet din a lokacin to tun a lokacin kafin ai wannan social media nan muke cewa ai gyara a gyara film din nan a yi sana'a din yadda ya kamata ake cewa da mu ai mu mun yi nasara duk lokacin da ka bude baki kai magana sai a ce ai mu san professor ba san mu yake ba mu san professor kalubalantar mu yake yanzu bari an baki misali waya daya kuma ai mun afuwa akwai film da aka yi sai aka ce mu zo mu sharhi za a yi su nuna shi a film house sai muka ce ba za mu ba kowa ya je ga film ya yi film din shi mu mun daina sharhi aka matsanta lalle lalle sai mun je muka tashi muka je kallon film din nan da ni a ciki da Ado gidan Dabino har da Aminu Ado Bayero Aminu Ado Bayero digirin sa a mass communication ne saboda haka ya san abin da ake muka zo aka zauna sai aka ce domin sharri muka ce me zamu ce film dai gashi ko riga ko ni wanda zai gani ya gani wanda zai gani ba zai gani ba film din nan kuma na sarauta ne a ciki sai aka nuna ita sarauniyar yar sarauniya ko gimbiyar ko mamice ce tana cin apple sai muka ce a tarihi babu apple a wannan lokacin da aka yi wannan film din babu apple amma akwai yalo akwai data in so ake a nuna tana cin wani abu sai samu yalo ko data a bata wanda shine zamu gani amma an dauko apple wanda kana ganin sa ka san apple ne to sai a ce ai rama mun san professor kushe mu zai ai rama mun san professor ba kallon me yake ba shi kan Aminu Ado sai da ita shi yace kamata yayi idan za a yi film din sarauta a zo gidan sarauta ai nazari yaya sarautar take yace akwai kurakurai da aka tabka ana saboda dan sarauta dan sarki ne ba dai zaka yi saka ce wai dan kasalan dan mali a sarautar okay dan sarki uban sa sarki ne so yace ai akwai abubuwa da bai kamata a yi ba saboda ba a nuna yadda sarautar take ba to yanzu da kai wannan sai a ce ai kana kushewa mutane kana baka son su sai muka ce mun daina
to a takaice ma iya cewa su masu fina-finan ba sa daukan gyara kenan
to ko suna daukan gyara ko ba sa daukan ni dai ba zan iya fada ba ni dai ce dai mun daina sharhi saboda haka me ake cewa put your money where your mouth is shine dai in ka daina tsaurata din ka hauka gyara to shi yasa sai muka ce bara mu zauna mu fito da manhaja ta koyar da film da yadda mutane za su zauna sai yadda in kai film din nan mutanen Senegal za su zo na su gani shi sha'awar sa mutanen India mutanen Japan za su gani shi sha'awar sa sai lalle wannan film din ya riga ya yi
to madalla da fatan waɗanda aka yi dan su za su amfana Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.